watin kahon gulbi da kali sabul jirbi sarki Allah karba mu da shari aikin balba haye dare ba dai yaraba da sabu ba dai manya ba da Allah ya so ba za mu ga aikin boka yayi ba je sama za ya duro aka ba da ruwa tun kafin shuka ta duro aka rabi yesu goda mun tsere a duro shekaru ungul dai ta zarce yaro ya duro kowa ya sani sabata hura wuta haye banki a tankan ba gana Benjamin is on my time. Say they look at how much it goes.